أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما. فإن خير القول وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أمور محدثاتها تتبع لبعات ضالة في النار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. غنن دنجي نيبو دغوديا دجنجنا دكراري shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala, wanda ya sake kaddara saduwar mu a wannan gidan rediyo mai albarka, shine gidan rediyo Amfani wanda yake garin Zandar a jamhuriyar Niger, wanda muka saba gabatar da wani lihifili mai suna Minhajul Muslim, wanda ake gabatar da shi a dukkanin ranar Talata daga ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10, wanda yau insha Allah ya yi wa musulmai muna 25 da watan Rabi'ul Awwal, yani wata na uku a kalandar mu ta musulunci, shekara ta 445 bayan hijira ta manzon tsira farin jakada Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da 10 da watan October, yani wata na 10 shekara ta 2023 miladiya. Insha Allah, kamar yadda muka faɗa, wannan fili mai suna Minhajul Muslim, wanda aka saba gabatar da wa'azuzzuka da kuma faɗakarwa, kamar yadda malam kullum yake faɗa, gyara kayanka bai zama sauke mura ba. Insha Allah, yau ya yin uwa musulmai maudu'in mu ba komai bane face shine fadlul zikir. Fadlul zikir yani falala ta ambaton Allah. Malamai suka ce misalin mai ambaton Allah kullun kamar misali ne wa'ansu ƴan hoshi sun biyo ka da makamai kawai kashe kaza su suka biyo ka a miliyan, kana zauwa da gudu sai kuka samu wata katanga wadda ta ƙarhe ce, kana shiga kuma sai ka kulle, suka zo suka tsaya daidai kohon suna jira ka huto, kuma bayan da za a yi su karye wannan kohon, ka shiga kariye suka tsaya suka tsaya suka rasa yadda za su yi sai suka yi baya. To wannan kariyar da ka samu kandagarki, to wallahi ambaton Allah shine kandagarkinka kariya da dukkan wata masifa ta duniya da ta lahira. Ma'ana ashe shi yasa malam mai Hisnul Muslim yadda samu littafin shi Hisnul Muslim garkuwa ta musulmi, shi ambaton Allah garkuwa ne da kai musulmi. Na farko anan yayin uwa musulmai za mu yi magana akan falalal ambaton Allah, kuma sai mu yi abin da ya dan sawwaka a bisa irin azkar kamar shiga ban daki da sauransu a takaice dan baiwa mu ce mu hadu komai saboda manzo Allah ya fi kowa ambaton Allah. Na farko dai mu sani yayin uwa musulmai shi ambaton Allah yana da falala da yawa wanda batta lissahuwa. Shi sa Ubangiji subhanahu wataala a cikin Qur'ani bai taɓa cewa ya ayyuhal ladzina amanu sallu sallu kaseera, bai taɓa cewa ya ku masu imani ku yi sallah sallah da yawa. Kaga duk da matsayin sallah Allah bai ce ba ku yi ta da yawa. Duk da matsayin azumi Allah bai taɓa cewa ya ayyuhal ladzina amanu sumu sumu kaseera. Duk da matsayin azumi Allah bai taɓa cewa ku yi azumi azumi da yawa. Duk da matsayin aikin haji Allah bai ce ya ayyuhal ladzina amanu hajju hajju kaseera, bai faɗa ba. Amma ya ce ya ayyuhal ladzina amanu zukurullaha zikran kaseeran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah ya ce ya ku masu imani uzkurullaha zikran kaseera, ku ambaci Allah ambato da yawa. Ya salam ambatan Allah kullun, Allah zai kawo sai ya ce ambat ku yi ambato da yawa da yawa da yawa. Nan kun ga tana cikin suratul ahzab, ya ayyuhal ladzina amanu zukurullaha zikran kaseera. To haka wata a cikin suratul juma Allah ya ce fa iza qudiyatus salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun. Ga Allah ya ce wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun, ku ambaci Allah da yawa. La'allakum tuflihun, la'allakum ay alat tahqiqi ne, duk inda la'allah ta zo a cikin Qur'ani alat tahqiqi ne saboda Allah bai shakka. Haka cikin suratul shu'ara Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa zakarullaha kaseeran wantasaru min ba'di ma zulimu wa say'alamu allazina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Kun ga nan mata cikin suratul shu'ara Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa allazina amanu wa 'amilus salihati sai ce wa zakarullaha khaseeran, suka ambaci Allah da yawa. Yannan wata aya Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul daha annabi Musa ya ce qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna aki ushuddud bihi azri wa ashrukuhu fi amri kay nusabbihaka kaseera wa nadhkuruka khaseera innaka kunta bina basira. Kunga anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya annabi Musa yace kay nusabbihaka kaseera wa nadhkuruka, mu ambace ka da yawa. Ana duk inda za ka ambata Allah sai Allah ya ce ayi da yawa. Haka cikin suratul al-ahzab yace innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was sa'imina was sa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati waz zakirina Allah kaseeran waz zakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Wannan sai da aka sifa mu'minai da masu gaskiya da guda goma, in aka namiji ya aka mace. To Allah karshe sai ya ce waz zakirina Allah kaseera waz zakirati, me aka musu tanadi? A'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Dalilin ambaton Allah, Allah ya muku tanadin yani aljanna da gafara da kuma gida mai karamci shine shiga aljanna. Dalilin mai dalilin ambaton Allah. Ya salam yayin uwa musulmai, shi yasa kuma shi ambaton Allah ana yin shi a kowane hali. Wataƙila sallah akwai lokacin da a tsaye ake yin ta, wani lokaci a yi ruku'u, wani lokaci a yi sujada. To amma shi ambaton Allah babu wani yanda aka kayyace a ce sai a tsaye ko a ruku'u ko a sujada. A Allah cayi allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka. Kun gani Allah ya ce allazina yazkuruna Allaha qiyaman hala kaunihim, a tsaye suna ambaton Allah. Wa qu'udan, nan ba qu'udan hali ne, wa ala julubihim haka a hakarkarinsu kenan kana tsaye kana ambaton Allah kana zaune kana ambaton Allah kana kwance a hakarkarinka na dama kana ambaton Allah kana kai reran kana kallon sama kana kwance zaka iya ambaton Allah a kowane hali tuletan shi yasa Aisha ummul mu'minin tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah a kowane halin shi a kowane hali annabi yana ambaton Allah kenan ko kana da janaba shi ambaton Allah ko kana da janaba zaka ambaci Allah a bakka da alwala zaka ambaci Allah kun ga sallah ko karatun qur'ani ko makamancin su sai da alwala sai da kaza to amma ambaton Allah ma'ana ko bakka alwala kai ko kana da janaba saboda Aisha ta ce kana sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance zikrullahi ala kulli ahyanihi yana ambaton Allah a kowane hali ya salam muna so mu nuna mana cewa yan uwa musulmai ambaton Allah a kowane hali ana yi da janaba da ba alwala da hadasi da kaza kana tsaye kana zaune allazina yuzkurunallahi qiyaman wa qu'udan kenan sannan kuma yan uwa musulmai mu fahimci wani abu shi ambaton Allah kaman tuna Allah ne kake shi ma yayin tuna da kai kaman yanda yace fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun Allah yace fazkuruni ku tuna da ni ku ambace ni azkurukum sai ni ma in tuna da ku yani in ka tuna da Allah shi ma sai ya tuna da kai amma in ka manta da shi sai ya manta da kai nasullaha fa nasiyahum to me zai sa ka tuna da Allah ambaton Allah yau in ka lura ambaton Allah ko da yaushe ambaton shi ne kake ko da yaushe to wallahi daga matsala ta zo sai ce ma an yayi ma an gama shine ma'anar fazkuruni azkurukum misalin fazkuruni azkurukum kaman uba ne yana da diya guda 10 misali amma diyan nan guda 10 kullun akwai wanda sai ya je sama da su biyu ko su uku ya gaida mahaifin shi ya tuna da mahaifin shi ya je mai ziyara ya mai ihsani amma a diyan nan tara wani sai sati wani sai wata to dan Allah uban nan wa zai hituna da shi zai hiksa ran rashi da shi kullun ya rika tuna da shi kaman wannan dan wanda yake zuwa su uku ko sama da su uku ko sama da su biyu a kullun su kuma wanda sai a sati sai a wata wani ma sai shekara lalle ko wanda zai hituna da shi babu kaman wanda yake zuwa ko da yaushe to haka mai ambaton Allah shi Allah subhanahu wataala zai hituna da shi da kowa a cikin wanda basu ambaton Allah kenan yanda kai zaman to mai yawan ambaton Allah tuna haka da Allah haka yawan yanda Allah subhanahu wataala shi ma zai tuna da kai kuma ya taimake ka shi yasa wani sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo ya tambaye manzo Allah yace manzo Allah inna shara'i al-islam kad kasurat alayya manzo Allah shari'o'in musulunci sun yawaita akan mu a ce kai kaza duk abu da yawa fa babul latamassaku bi jami'un ce annabi hudi mana wata kofa daya wanda in nayi kamu da ita na tattara komi da komi sai manzo Allah yace la yazalu lisanaka radban min zikrillah kadda halshenka ya gushe yana danye daga ambaton Allah ko da yaushe yani harshenka ambaton Allah buri kadan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar daga an danyi ma la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah daga an danyi ma astaghfirullah 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 shine ambaton Allah sannan yayi uwa musulmai ambaton Allah wallahi da baki ne ake a dukkanin gaba ta dan adam malumai suka ce duk aikin da zaka rika yi inda hannu zaka rika daukan wani abu a ce ka yanzu ka samu katanga ka rika bugunta a ce ka mata bugo 400 ko 1000 na rantsi da Allah sai ka gaji sannan a ce kawai kace ake so kai ta bugon wannan katangai shine to in kai kaman 3000 ko 2000 gajiya zaka yi a ce kanka zaka rika juya kana wani haka wallahi in kai kaman 100 ko kaza ka gaji a ce jikinka zaka yi ta zuwa kana zawa gajiya zaka yi amma ambaton Allah da baki dan Allah a gabata dan adam ba inda bai gajiya kaman baki komai zai iya aiki ya gaji amma banda baki yanzu ka zo kana subhanallahi subhanallahi wata gajiya bakin zai in kai 1000 ko miliyan 4,300,400 wallahi in kai wannan ba ka gaji ba ina fata mai da in miliyan so malala gashin tumkiya zaka yi bakka gajiya indai da baki ne amma duk wani abu indai aiki ne zaka yi shi da gabanka banda baki to sai ka gaji sai shi sa kuma aka ka ambaton Allah a baki ne yake a matan Allah a baki, a gabakin ka yana motsawa, kuma yana daga rishin ladabi in kana a matan Allah karka la ilaha astag da karhi, wannan baka ma ba Allah yani baka ladabi, baka yi ladabi wajen Ubangiji subhanahu wataala. A'a, kai a datse a gabakin ka yana motsawa, yannan kuma hallo baka yi ba da rishin ladabi, amma bakin ka da yana motsawa. A shi yasa ai Ubangiji subhanahu wataala yace wa zukur rabbaka fi nafsika tadarruan wa kifatan wa dunal jahri min alqawl bil gudu wal asal wa la takun min alghafilin. Allah yace wa zukur rabbaka, ka ambaci Ubangijinka fi nafsika, a cikin karankanka, a cikin ranka. Ya salam, ashe rashin ladabi ne ka zo gana daga murya wai kuma ka ce wai ambatan Allah ne, wai ha an ce ma ku yi ta ambatan Allah har ku zama ba haukaci. Babu wannan hadisin ƙarya ce, ina fata mutunta. A cikin ranka da nutsuwa, yanzu wannan aya Allah ya ce wa zukur rabbaka, ka ambaci Ubangijinka fi nafsika, cikin ranka da nutsuwa, kifatan kana yi a sannu dan Allah wanda ba ya ishe ka ba. Sai Allah ya ƙara gaba ya ce wa dunal jahari, kaka bayyana min alqawl bil gudu wal asal, sai da mace karka ambatan Allah ba sai ka bayyana ba, kana la ilaha illallah, ba nutsuwa, ba ladabi, baka girmama ba Allah. A shi ambatan Allah a nitsa ake yin shi. Shi yasa Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub. Allah ya ce allazina amanu sune wanda suka yi imani, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, zukatan su suna samun nutsuwa suka yi ambatan Allah. Wallahi ambatan Allah ba a nutsuwa yake sa, ba wani abu da yake sa ambatan Allah kam, ba wani abu da yake sa nutsuwa kamar ambatan Allah. Wai kaji wani ya ce a ni wallahi sai naji mai zuka ma nake barci, sai naji Celine Dion, wani ya ce sai naji wanda mawakiya, sai naji Shakira, wani ya ce he naji kaza, wani ya ce a sai na sa ni mai zuka ma wallahi a kutar nake barci. To kai kinnan ku lalle ka binciki kanka, ambatan Allah ya kamata ka yi, shi yake sa nutsuwa. Karatun Qur'ani ambatan Allah ne, in ka sa karatun Qur'ani kaga ikon Allah wala na rantse da Allah. Ko da a ce yanzu in ka sa karatun Qur'ani a cikin kunnenka bakka jin da, ci gaba da sa, akwai lokacin da shedan da ya yanzu da dan saura a tattare da kai, akwai lokacin da zai kore shedankin sai ambatan Allah ya zauna. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrami yace da waka da karatun Qur'ani ba su haduwa, sai dai ɗaya kore ɗaya. Yanzu in ka zama mai yawan jin waka ne, to ko ka sa karatun Qur'ani ba ka ji badani. In ka zama mai yawan jin karatun Qur'ani ne, ko ka sa waka ba ka ji badani a ranka. To yanzu in kai ka saba da waka, akwai yanda za ka yi ka fasa, sai ka rika sa karatun Qur'ani ba ka jin daɗin, haka nan ma za ka rika sa. Wallahi akwai radda in aka ce ka sa waka ba ka ji, ba ka zayar rawa, kai za ka ji an sa ba ka jin daɗi. Yau sai ka ga wani an sa mai karatun Qur'ani a cikin kundina, bismillah, hudda hudda hudda, to wallahi baka rasa karamin shedan kai tattare da kai. Ina fata ko yawan jin muzikin kai yawa, yawan jin waƙoƙin kai yawa, ya zaman to Qur'ani kake ji, kaga sa nutsuwa. In wallahi dudduriya babu abin da yake kuma ambatan Allah kaman karatun Qur'ani. Shi yasa shi karatun Qur'ani Allah ya ambace shi, shi Qur'anin karan kanshi da zikiri. Allah ya ce inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun Qur'ani. Wa in shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya ce sad wal qur'ani zizzikr, qur'ani zizzikr shi ambatan Allah ne, shi karshen ambatan Allah ne. Shi yasa ambatan Allah ya uwa musulmai, in musalla muke akwai ambatan Allah, in aikin hajji ake akwai ambatan Allah, in azumin Ramadan ake akwai ambatan Allah, in safa da Marwa ake akwai ambatan Allah, in dawafi ake akwai ambatan Allah, in aka je Mina akwai ambatan Allah, in aka je Arfa akwai ambatan Allah, komi aka yi akwai ambatan Allah sai ya shiga. Sallah yanzu in mun zo ba karatun Qur'ani ba ake fara yi, shi ambatan Allah ne. Ruku subhana rabbiyal azim, ambatan Allah ne. A cikin sujada subhana rabbiyal a'la, ambatan Allah ne. Bayan an yi ida ayi duk ambatan Allah shi ko ina yana shiga. Shi tule za tule. Sannan kamar yadda muka faɗa, shi ambatan Allah nan ana so mutum ya rika yi a nitse. Shi yasa a wani hadisul qudsi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani, fa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi, wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an, wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'a, wa in atani yamshi ataituhu harwala. Ina fata mun fahimta hadisi kudisi. Allah yace ana inda zanni abdi bi ni ina nan inda bawa na yake zatuna, ma'ana inda kai zatan Allah dan yake wallahi. Shi yasa karka ba Allah subhanahu wataala kikkiawan zato. Sai Allah yace wa ana ma'ahu idza zakarani, ni ina tare da bawa in ya ambace ni. Fa in zakarani fi nafsihi, in ya ambace ni cikin ranshi, zakartuhu fi nafsi, Allah yace ni ma da kaina hayin ambace shi. Assalam. In Allah ya ambace ka, ai kai ka tsira. Wa in zakarani fi mala'in, in ka ambace ni Allah yace cikin jama'a, zakartuhu fi mala'in khairun minhu, sai ya ambace ka cikin jama'a wanda sun hinaka. Wa in taqarraba ilayya shibran, idan bawa na ya kusance ni zuwa gare ni shibran tsani guda, dan yatsa zuwa babban dan yatsa, taqarrabtu ilayhi zira'a, ni kuma sai in kusance shi yani zira'a, zira'i guda kam. Wa in taqarraba ilayhi zira'an taqarrabtu ilayhi ba, shi ya kusance ni zira'i, ni kuma sai in kusance shi zuwa ba gaba guda. Wa ina tani yamshi, idan bawa na yazo yana tahiyya ataitu harwala, ni kuma yanzo da gaugawa. Yani abin da kai shi Allah sai ya lullumka ma, ya salam, shi lullumka ma zai. Yayin uwa musulmai mu zama masu ambaton Allah ko da yaushe, bakin mu kai bushe kullun ya zama danye daga ambaton Allah. Kuma wallahi a ambaton Allah komi ana samu, komi. Sai sa na taba ba mu kissar wani babban malami, shine Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jamaa. Akwai wani an samu wani bawan Allah a Iraki zuwa Madina, lokacin nan guri ne nesa. Nan shi wannan bawan Allah wani mai kanti ne a Iraki, mai kanti ne a Iraki, yana sai da kayan shinkawa, makaroni, yani kaya dai ba abinda bai sai da a kantin shi. Kuma mutum ne mai yawan ambaton Allah, ko sayan shinkawa ka zo zai baka yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ka zo ka ce a bani aran baji, ka ji la haula wala quwwata illa billah, yana ambaton Allah tu ko da yaushe, tule ta ambaton Allah ne ki. Shi yace a rayuwar shi ba abin da bai samu ba, abu ɗaya ne ya rage shine gurin shi a rayuwar shi, ga Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jamaa. A lokacin nan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jamaa, shi kuma yana garin Madina, ko malami ne da ya shahara a duniya wanda kowa ya san shi. Misali a yanzu kamar mu ce Sudais ko Shiram ko Mahir da sauransu, ya shahara shikenan. Shi kuma wannan yana nan, yana so kuma a gurin shi ga Imam Ahmad bin Hanbal, ko ma ya za a yi shi, ko da ma Allah mai dalili da ya tahi ya taba ganin Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jamaa. Dalilin ambaton Allah da yake wannan bawan Allah ran nan, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jamaa, hukuma ta ambace shi, ta umarne shi ya tafi zuwa Iraki ya yi da'awa da sauran, saboda kun san su malamai manya-manya wannan kuma duniya ta san su, sai a umarce su ci zai su bude wani masallaci, ko su je su bude wani abu dai, ko dai wani abu dai na karantarwa na addini. To kuma duk inda malamin sunna yake za ku ga shi bai nuna kanshi, ba wani gari ba zai sa ana mazgaye, ana sunkuye, ana dan giwaji kan kaza baban zabo da sauransu. A za ga ahlus sunna malami babba, amma za ga bai nuna kanshi, bai so ma a gane shi, bai unye zo boya ma yake. To Imam Ahmad bin Hanbal tahiyya ta kama shi zuwa Iraki, kuma akai katari ya shigo masallaci, sallah a wani masallaci, akai katari masallacin da ya salla yana fas a fas da wannan kantin wannan ba Allah mai ambata Allah. To haka Imam Ahmad bin Hanbal an kare sallah, sai mai rihe masallaci, irin masu rihe masallaci, sai ya zo ya ce to za a rihe masallaci ya huto. Imam Ahmad bin Hanbal ya tsaya a kan kofa, to yana tsaya a kan kofar ta masallaci, sai bizabi da yani shagon nan na mai kaya, yani mai kanti. To kuma galiban su kuma masu kanti su kawo wani banci, ko kuma wanda dai za a rika zama ana dan hira da sauransu. To ya ajiye dan bancin shi, Imam Ahmad bin Hanbal sai ya zo ya zauna a gurin, ya mai sallama ya zauna. Sai ga wannan mutumin duk lokacin da aka zo sayan shinkawa ko wani abu yana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, duk lokacin da aka zo sayan wani abu yana astaghfirullah, tule ta ambaton Allah ne. Imam Ahmad bin Hanbal abin ya burge shi, yayi mamaki ga wani bawan Allah. Shikenan yadda ya kare cinikin shi da sauransu, sai Imam Ahmad bin Hanbal sai ya tambaye shi, ce wai kai bawan Allah na gani sosai kana ambaton Allah, wallahi abin yayi ta'ajjub kina, ya burge ni. Sai shi wannan bawan Allah ya ce kaga wannan ambaton Allah da nake, wallahi a duniya ba abinda ban samu ba, na in gida ne, in mota ta hawa, in ba abinda komi sai dai in ba wani a yanzu. Yace kuma wallahi na sani dalilin wannan abu ta Allah ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya bani duk abinda nake nema. He dai yace a rayuwata abu ɗaya ne har yanzu ya rage mini guri na a rayuwata, kafin in gamu da Allah in ga wani shehun malami, wani bijimin malami da ake ce mai Imamu Ahmad bin Hanbal, Imamu Ahlus Sunna wal Jama'a, ya salam. Imamu Ahmad bin Hanbal yana jin wannan magana sai ya rungume wannan bawan Allah, yace Allah ya dauko ma Imamu Ahmad bin Hanbal, Imamu Ahlus Sunna, ya kawo ma shi ka cokan dalilin ambaton Allah da kake, a'a ba wai kai ka je ka iske baka ganshi ko ku ga muku yi kuraze ma, a'a dauko ma shi aka yi ka cokan, aka kawo ma shi gani ne Imamu Ahmad bin Hanbal, ya salam. Wannan mutumin sai ya ji kamar an tattara mai duniya gaba daya. Kidan wannan yana nuna ya ayi uwa musulmi ambaton Allah ba abinda bai bada. Duk wani abu da a rayuwa zaka ce impossible ne, to dalilin ambaton Allah possible ne. Duk wani abu da zaka ce ai impossible ne eske yayu, to a wajen Allah possible ne, mai yiwuwa ne, ba abinda bai yiwuwa a wajen Allah subhanahu wataala. Yanzu dai kun gani aka dauko Imamu Ahmad bin Hanbal kacokan, aka kawo ma wannan bawan Allah dalilin mi, dalilin ambaton Allah. To na san kai bukatar ka bata kai ba wannan ma dan uwa musulmi, ka zama mai yawan ambaton Allah ko da yaushe. Kuma shi ambaton Allah kamar yadda muka faɗa ba wani abu ne a ce kana cikin tahiyawa akan tinka kana tsaye kana bada kaza kana astaghfirullah subhanallah kana yi kuma baka gaji ba, a gaba ta duniya an yi ittifaq duk komin ka zai iya gajiwa a jikin gaban ka 360 banda halshi, wallahi ba zai gaji ba, in miliyan so miliyan zaka yi baka gaji ba. To me kuma ina fata yin uwa musulmai, ya kamata ambaton Allah nan mu saba da shi, ya zamanto ko da yaushe shine a bakin mu, mu ga yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai biya mana bukatun mu. Ko miye in ka sa ambaton Allah zaka same shi, kuma kakka ce wai sai wani abu ɗaya ne zaka dauka ambaton Allah ka rike, a'a kowanne wani astaghfirullah subhanallah subhanallah. Akwai wanda manzo Allah ya ce kalimatani habibatani ila rahman saqilatani fil mizan khafifatani ala lisan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Annabi yace kalimatani, kalmomi ne guda biyu, khafifatani ala lisan a wajen hudi da baka basu wahala, sannan saqilatani fil mizan suna da nauyi wajen au, sannan habibatani ila rahman masoya ne guda biyu, Allah yana son su mahalicin mu subhanahu wa ta'ala. Shi ne kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, ya salam. Yan uwa musulmai, ambaton Allah babu abin da ya kai shi, kanan kaman kana tuna da Allah ne, shi kuma in ka tuna da shi, shi ma zai tuna da kai. Daga matsala ta zo sai ya ce ma ai yayi ma, kafin matsalar ta zo a maka maganin ta. Daga bukatar ka ta tashi daga kace Allah gani sai ya ce nazo miye kake so, ya salam. Ta ban muka ce za mu fadi ya'ani falalar ambaton Allah, to yanzu kuma za mu fadi wa'inne ne wa'insu zikiri wa'insu ambaton Allah wanda komi kun san shi rayuwa Annabi Muhammad, kun san komi shi a ibada Annabi yake kawowa da kuma tsari, ba wai da aka ce ambaton Allah ba kai za ka yi ta abin da ka ga dama, a'a akwai abin da na kaza ne gurin shi kaza sai ka yi kaza yadda Annabi ya yi. Rayuwa Annabi kacokan duka ambaton Allah ce, kacokan duka ambaton Allah ne. In zai shiga ban daki ya ambaci Allah, in zai huto ya ambaci Allah, in zai shiga masallaci ya ambaci Allah, in zai huto ya ambaci Allah, in zai yi barci ya ambaci Allah, in zai tashi daga barci ya ambaci Allah, in zai ci abinci ya ambaci Allah, in ya kare cin abinci ya ambaci Allah, in zai hau abun hawa ya ambaci Allah, in zai sauko ya ambaci Allah, in zai shigo gari ya ambaci Allah, in zai fita daga gari ya ambaci Allah, in zai yi sallah ya ambaci Allah, in ya kare ya ambaci Allah. ma'ana ambaton Allah ba kai bane za ka yi alaje ban fude awa komi ala control musulunci ala control yake tahiya ba alaje ban fu ba misali muka ce ai manzo Allah ka cokar rayuwar shi duka ambaton Allah ne to shine za mu dan yi kokari mu dan hudu wa'insu daga ciki amma baiwa mu hudu duka ba mu isa ba eh mun dan taba dai to wanda sai a rike shi a bisa abin da ya samu in kana son ambaton Allah duka gaba daya na manzo Allah komi yani kwanshi da kwalkwata ka samu hisnul muslim malumai suka ce ko shi hisnul muslim ba ya ka duka bane ina ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi jawami'il kalam amma galiban wanda dai suka yi kusa-kusa da mu ka samu hisnul muslim mu yanzu a nan za mu dauki wayan su yan takaitattu wanda aka yi da sauri da sauransu yaso sai mu yi abinda muka samu kuma sai mu rihe in yaso mutun yana so ya samu kwalci da kwalkwata sai ya je ya samu yani hisnul muslim da kuma sauran irin kitabul azkar na Imam an-Nawawi da sauransu yanzu dai a takaice yayin wa musulmai manzo Allah yanzu zai shiga ban daki sai ya ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is annabi in zai shiga ban daki sai ya ce bismillah da sunan Allah Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min al-khubusi ina neman tsari a gare ka daga shedan namiji wal khaba'is da shedan ya mace kun ga wannan ambaton Allah ne to wai kaka ce wai dole sai ka zauna kan a'a yanzu wannan shi ba ambaton Allah ne kuma gashi ibada ne kuma hallo Allah ya kare ka daga shedan yani shi ambaton Allah ka samu lada kuma Allah ya kare ka daga masifa ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is yanzu ni ina faɗa ne a takaice duk galiban muna da malumai manya-manya a garin nan a garin da bagaram da sauransu da kuma ƙauyuka da sauransu sai ku je wajen malumai wanda suka danji wanda muka yi kuskure sai malaman namu su gyara muku yanzu wannan dai ita ce addu'a shiga ban daki bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is kuma za ka shiga ne da ƙafar hagu kafin ka shiga zaka hudu wannan da ya salam ba wai wani ba sai ya taka kan aljani ma sai ka ji bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is a tsaya a kula ya wa musulmai sosai guri ne mai hatsari eh ban daki shi yasa mata suna sakaki wajen shiga ban daki shi yasa ake samun shedannu suna buge su wajen shiga ban daki kafin ka shiga ka tsaya cak sai ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is sai ka dora kafa ka tago amma kake zo kana gauga bagam 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 kuma abu ne kai kana ganin gauga ita take ai wannan wawa wani lokaci wannan da ka kitsiya ka ambaci Allah wallahi za a iya samu matsala kuma wanda matsalar da sai a zo ai ta shan wahala kai kuma wannan gauga bata amfane ka ba a tsaya a kula sosai shi bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is to wannan addu'a shiga ya'ani ban daki kuma in zaka huto sai ka huto da kawa dama sai ka ce gufuranak gufuranak muna neman gafarar ka ya Allah kunga ya uwa musulmai sai tres kawai gufuranak muna neman gafarar ka ina fata banta yanzu mun samu ta shiga ban daki da ta hutawa shiga ban daki bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is hutawa gufuranak sannan kuma sai addu'ai yani a hutawa daga gida in zaka huto daga gida sai ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wala hawla wala quwwata illa billah ba da dubara ba ba da karhi ba sai ga Allah yani Allah dubara tana wajen Allah karhi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan addu'a in kai wallahi in ka huto daga gida duk wani shedan da yake biyo ka da amma garanti sai ka dawo gida lafiya lafiya Allah kawai bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah an taɓa samun wani yaro daga cikin ɗalibai wani malami ma'ana da zai huto daga gida malamin ya karantar da su duk wanda zai huto daga gida ya wannan addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai isar mai dukkan wata masifa sai ya koma gida lafiya insha Allah to wannan ɗalibin ya karanta wannan addu'a bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah to ran nan sai suka ba malamin lahi kuma ran nan shi ya yaqinin ya karanta wannan addu'a to sun ba malan lahi yani sai malaye biyo su dalibai da yawa ne duk sauran daliban sai suka tsere da gudu amma shi dai sai ya kikam sai ya ki tsereya sai malaye zo isko shi yace kai kowa yana tsereya amma kai baka tsereya yace malaye kai ka karantar da ni cewa annabi yace duk wanda zai fito daga gida ya karanta addu'a yace bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allah zai isar mai ya kare shi ba abin da zai same shi ba da masifa shi yasa na tsaya Mala ya ce, lalle yaron nan ka karanta shi, kawai Allah ba abin da zai same ka, kawai kyale shi ya saki mai hanya ya tahe shi. Ya ƴan uwa musulmai, mu zama masu yawan wannan addu'a. Kan mu raina ta, kan mu ga kaɗan ji, kan mu ce a'a. A kawai ka haɗi in ka fito daga gida ka tsaya ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Yume mai wahala ya ɗan uwa musulmai. Ko kuma ka yi wacce wannan mai ɗan gajera ce, ko kuma ka yi wacce Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw jahala alai. Wannan tana da ɗan tsawo, to duk wanda ka yi wannan za ku same su a cikin hisul muslim. Sannan kuma hallo in zaka huto, yani in zaka huto daga gida ka yi bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sannan kuma in zaka shiga gida hallo addu'a hutawa ga ta shiga kuma. Ba wai kawai in ka zo zaka shiga gida ba garam garam wani ko sallama bai iya wallahi. Kawai daga ya zo kofar gidan sai ya yi wani gyaran murya, sai a rika to gashi nan gashi nan gashi nan na tsaye ya zamana mai magana ya yi shuru gashi nan kamar wani dodo. Ha ba ɗan uwa musulmi ba, haka ba ke annabi akwai abin da ya koya ma. In za ka shigo gida sai ka ce bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbuna tawakkalna wala haula wala quwwata illa billah. Na bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala allahi rabbuna tawakkalna. Bakinta kenan. Bismillahi walajna da sunan Allah muka shigo, wa bismillahi kharajna da sunan Allah muka huta, wa ala allahi rabbuna tawakkalna ga Allah ubangiji muka dogara. Bakinta kenan. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbuna tawakkalna. Wannan ita ce addu'a shiga gida. Dan lokacin da ka huto gidan titi, in za ka shiga gida shedannu suke biyo ka, suna shirgo suna biyo ka tare da su kake zauwa. Yanzu in kai irin wacce sallama ta magozanci a kai kace, ko kuma wani zai shigo gida haka ji ya ce da sunan Allah, ko kuma ya ce bisi kawai ya shigo, a ga addu'ar da annabi ya koya ma. Kuma wannan gurnani ba shi bane, wannan magozanci ne. Ka ji mutum yayi gurnani ko yayi ihu ko yayi wai dan a san shi yazo, wai dan a rika tsoron shi. Ai ba da gida ya kamata a rika tsoron ka. Kenta in ka huto waje ne a rika tsoron ka, in ka je gida kuma ina fata mun fahimta. To kun ga addu'a shiga gida. Dan lokacin da zaka shiga shedannu suke tare da kai, daga baka yi ba wannan addu'a, he shedannu su rika ce ayyan gwara mun samu gidan kwana kuma mun samu, in ka zo cin abinci kuma su ce kuma mun samu gurin cin abinci. Ya salam. Kenan in baka yi ba wannan addu'a da shedannu ka shiga gidanka. Sannan a cikin gidan in baka yi ba bismillah da shedannu kake cin abinci. Yanzu in baka yi ba wannan addu'a shedannin da suke tare da kai har gayyato waɗansu shedannu suke. Suna ku zo mun samu ga gurin, ku zo ma waɗancan na ƴan uwanmu shedannu, ku zo ga gurin kwana inda za mu tare. Ya salamu. Amma daga ka yi wannan an ƙare. Ina fata mun fahimta. Daga ka yi wannan an ƙare. Yana da kyau ƴan uwa musulmai mu rika harrance waɗannan, kun ga dai ba wani tsawo ba gare su. Ba ma wani tsawo ba gare su. Kawo bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala allahi rabbuna tawakkalna. Bakin ta kenan. To mun samu addu'a shiga gida da addu'a hutawa daga gida. Sai addu'a shiga masallaci. Idan zaka shiga masallaci ba da ake cewa ba wa'annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada. Wannan nasi bai zo ba. Annabi aka sauko ba Qur'ani, amma ya hika sanin wani ayat bai ce bai karanta ta ba zai shiga masallaci. Har wani ya rika faɗa ya aka yi masallaci ba a rubuta ba wa'annal masajida lillahi. Waye ce a rubuta? Waye ce a rubuta? Kuma ba rubuta ba aka ce ayi, ko addu'a shiga masallacin ba rubuta kadai ba za a bari, a'a a musulunci ba rubuta ba za a yi, bid'a ne ma rubuta yi. Kawai in zaka shiga ga addu'a da zaka yi in shi zaka shiga masallaci. Annabi ya ce sai ka ce a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitanir rajim. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minash shaitanir rajim. Wannan ita ce addu'a shiga masallaci, ko kuma kai wacce wanda ta yi sauki, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bismillah da sunan Allah wa salatu wa salamu ala rasulullah, tsira da aminci shi tabbata ga annabi Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Allah ka bude mana kohoyin rahmatka. Wannan ita ce addu'a shiga masallaci, ba wa annal masajida lillahi ba, babu nassin da yake ayi. Wani zai ce ma yi ayat Qur'ani ce, ayat Qur'ani ce, annabi ya yi ka sanin ayat Qur'ani ce, amma bai karanta ta ba. Ina fata mun fahimta. sannan sai addu'a hutowa daga masallacin in ka shiga ai sai ka huto sai ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah allahumma inni as'aluka min fadlika allahumma asimni min ash-shaytanir rajim bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah allahumma inni as'aluka min fadlika allahumma asimni min ash-shaytanir rajim yayin wa musulmai ni ina fada ne a gurgunce a gaugauce yani to kuma kuna duk muna da malamai sun kewaye mu ta ko ina idan mutum bai fahimta ba ko kuma bai harrance ba sai je tambaye malami tambaya ai ilimi ce yayin wa musulmai fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun Allah ya wadace mu da malamai na ko ina da ko ina ga sunan Allah subhanahu wataala ya ba mu falalar su kenan sai kaje ka tambaye wani malami wannan addu'a cikin hisul muslim addu'a shiga ban sallaci waya ce addu'a me ta in ka tambaye abin da zai kara ka duniyar ka da lahirar ka ya kara ka kuma ya kare ka a nan duniyar ka da lahirar ka wallahi ambatan Allah shike sa nutsuwa ya sa kuma gyaran jiki da lafiya da komi da komi kina wannan ita ce addu'a ya ni hutawa daga masallaci bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah allahumma inni as'aluka min fadlika allahumma asimni min ash-shaytanir rajim sai dai shi shiga masallaci ana yi da kawar dama hutawa ayi da kawar hagum control da shiga ban daki shi ayi da kawar hagum a huto da kawar dama addu'a wannan tai hutawa daga masallaci shine bismillah da sunan Allah wassalatu wassalam tsira da aminci ala rasulullah abu sa manzan Allah allahumma ya Allah inni as'aluka min fadlika ina tambayarka falalaka allahumma asimni min ash-shaytanir rajim Allah ka kare ni daga shaytan rajim jehehe daga rahmar Allah wanda Allah subhanahu wataala ya jehe shi daga rahmar shi ba shi ba samun rahmar Allah ya salam ɗan uwa musulmai sannan kuma a takaice ne muke badawa in muka samu in aka samu hisul muslim duka zai warware mana komi ga malumai nan ta tararrabu hisul muslim an yi karami wanda za ka iya sa aljihu a salula akwai a kaza akwai wanda ya ishe kai ɗan uwa musulmai abin da ya sa ma dama aka da same hisul muslim garkuwa ta musulmi zai kare kanta dukkan wata masiwa ya salam ko wasa ne muke yayin uwa musulmai amma addu'o'i ga su nan akwai addu'ar da manzon Allah ya ce ita ce addu'ar yayi bakin ciki dudduriya wallahi dudduriya in kana wannan addu'a duk bakin cikin da kake shiga sai ka huta addu'a ce ta du'aul karb sunanta addu'a yayi bakin ciki ko bakin ciki ko walle ne da bakin cikin kaza da bakin cikin kaza karka wannan addu'a kaga sai ka huta ita ce gata nan ka ce la ilaha illallahu al-azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim ya salam dan Allah wannan yawanta ya kai rabin fatiha ba kai ko enciyar na fatiha bai kai ba ka iya harrance a awa guda la ilaha illallahu al-azimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم دي الدنيا wanda ita ce addu'a yayi bakin ciki kowani irin bakin ciki kawai karka la kuma babu wani adadi nan ko ɗaya kai ko uku kai ko biyar kai ko goma kai ko sha biyar kai abinda zaka iya la ilaha illallahu alazimul halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم wannan tana cikin hisul muslim fasarata la ilaha illa allah alazim alhalim babu abun bauta da gaskiya sai allah alazim mai girma alhalim mai hakuri la ilaha illa allah rabb alarsh alazim la ilaha illa allah babu abun bauta da gaskiya sai allah rabb alarsh alazim ubangijin alarshi mai girma La ilaha illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah Rabbus samawati ubangijin sammai bakwai wa Rabbul ardi ubangijin kasai bakwai wa Rabbul arshil karim ubangijin al-arshi mai karamci mai girba wannan addu'a ya dan uwa musulmai murkai da kode yaushe wannan ita ce za ta yayi ma bakin ciki kowane iri indai kana jin damuwa a cikin ranka ka wannan addu'a wallahi irkai kai da kanka zaka wada annabi ya bada ta ai an gare kakka ne muta kowa ga ta annabi kuma tabbace ta annabi mujarrabin ce wallahi to kuma sai addu'a yani bashi duk wanda bashi yake bin shi kamar yadda bawo shi yace bashi hanji ne to na rantsi da Allah annabi yace akwai wata addu'a wanda mutum zai yi inda bashin da ake ya kai girman dutsen Uhudu. Ya salam, ka san dutsen Uhudu kwa? Dutsen Uhudu kaman an ce daga nan yani zuwa ina, zuwa ya kai murya, katon dutse ne kuma ga hwadi, ga tsawo, ga tsawo, ga girma. Amma annabi ya ce wallahi in bashin da ake binka ya kai girman dutsen Uhudu, ga wannan adda wallahi in kana yinta sai Allah ya ba dalilin da zaka biya wannan bashi. Ya salam. Amma duk lokacin da aka ce annabi ya ce in kai za kai ta da yaqini, ka karkasa shi ko eski, wata eski garanti ne. To na san ku dutsen Uhudu yanzu kai wata kila bashin da ake binka wata kila miliyan 50 ce ko gan miliyan ko 30 miliyan ko su asanta miliyan. To dutsen Uhudu ina ga ayo ai bayar lissawa ba mil miliyar ce ake in wannan ne. To ina binka mil miliyar ke wannan, in kana wannan adda sai Allah ya baka dalilin da kariya. Ya salam, kun san babu masiha kamar bashi fa, bashi masiha ne fa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sahibul dain maghlulun fi qabrihi la yafukuhu illa qada'u dain, wanda ya mutu aka sashi kabari wallahi ba a warware shi ba, a kaso yake. In kaga ya warwaru ya huta daga kaso sai a biya mai bashi. Ya salam, ashe bashi masiha ne? Kai kokarin irin wannan addu'oyin ka biya kafin lokacin kai rayuwa batta da tabbat, batta tabbat. Kai kokari ka rika wannan addu'a, ka yawaita yin ta ko da yaushe musamman bayan zalla. Wallahi bashin ka iya kai dutsen Uhudu, Allah zai baka dalilin da zaka biya. Kuma kakkace wai eske ko wani irin eske addu'a ba eske wa, garanti ne ba fetetir, garanti ne. Annabi in ya wada abu sami da wada da an kare kakkar ka wani shakku. Ina fata mun bai muta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ake bin shi bashi an dirbe shi a kabari a kaso yake, in ka ga hutar da kaso wallahi sai ya biya mai bashi. Shi yasa daga mutun ya mutu abinda ake kokarin a biya mai kafin komi ku biya mai bashi. Bashi masifa ne, kai Allah shi tsare mu da bashi. To ga addu'ai shine kawai kace Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghni li bi fadlika amma siwak. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghni li bi fadlika amma siwak. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghni li bi fadlika amma siwak. Ya salam, ina wahala da duka kalma da wuce. In ka zauna aminti 20 kai aminti 10 sai ka harrace wannan da wallahi duk bashin da ake binka Allah sai ya ba dalili. Allahumma kafini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah kafini ka isar mini bi halalika da halakkinka, an haramik game da haram, wa aghnini ka wadatar da ni bi fadlika da falalanka amman siwak da wadanka. Ma'ana kai kadai ne zaka iya mini biya mini bashi ya Allah. Allahumma kafini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya salam, dan Allah me bai wahala a nan dan uwa musulmi. In ka zauna awa guda ka harrace wannan addu'a kullun karkai. Allahumma kafini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. To me bai wahala a nan dan uwa musulmi? Babu wani bai wahala a nan ya dan uwa. Sane yana daga addu'a mai falala. Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yazo ya samu ɗaya daga cikin matan shi an yi sallah asuba, ya same ta a gurin da take bata tashi ba tana ta addu'a. Sai ya tafi masallaci ya dawo har ya huta zuwa bukatun shi ya dawo, hallo ya samu matan nan tashi a halin da take bata gusa ba. Har yanzu inda take bata gusa ba tana ta azkar. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata na hudu wa'insu addu'o'i wanda inda tun lokacin da na isko ki kina wannan azkarkin, tun lokacin da na isko ki kina wannan azkarkin na hudu kalmomi ne guda uku zuwa biyar. Annabi ya ce ya shahi duk abin da kike. Ina fata mun fahimta. Kun ga wannan yana nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya bashi jawami'il kalim, in kalmomi ne zai faɗa sai ya rinjaye kenan. Shi addu'a secret ce, ba wai kai ta yi da yawa ba, ba shi bane, a'a ba shi bane, a'a sikri ne wani abu ne wanda Allah ya sanar da annabi Muhammad saboda shi manzo Allah ai wa ma yadiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha bai magana akan san zuciya duk abin da zai yi magana akai wahyi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya hada abu to an kare bai bukatar ka ce ai kaza 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 kamar yadda an tunatar da ni yani addu'a in ka tashi daga barci sai ka ce alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur alhamdulillahi allazi ahayana godiya tabbata ga ubangiji da ya rayar da ni ba'da ya mutu wa ilayhi nushur kuma mu koma na gare shi kenan kana godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tada ka yani bayan ka mutu alhamdulillahi allazi ahayana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur godiya tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya raya ni bayan na mutu saboda da kai barci ka mutu ne Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadaha 'alayha al-maut wa yursilu al-ukra ila ajalin musamma eh kenan wannan yana nuna maka cewa idan ka tashi daga barci addu'ar da zaka yi alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur in zaka kwanta kuma sai ka ce bismika allahumma amutu wa ahya kawai in zaka kwanta amma ka hada hannuwanka in zaka kwanta guda biyu ka dan daga sai ka karanta yani qul huwallahu uku falaki uku nasi uku sannan sai ka karanta amana rasul ka karanta kursiyu yani sai ka kuma ka shafa a huskarka inda ya samu a huskarka da inda ya samu to wallahi in kana wannan in zaka kwanta da barci da kwanci na barci to shakura muka insha Allah a dan gadi Allah zai turo secretary wanda zai gadin ka har sahiba abin da zai sa kai kocin naka insha Allah ba zai cije ka ba ko maciji ko kuma kunama in zaka kwanta kawai ka hada hannuwanka guda biyu sai karanta qul huwallahu uku falaki uku nasi uku yeso sai kai amanar rasul sai kuma kai kursiyu sai ka sha a huska inda ya samu da jikinka ba dole ba sai a ce he ka sha har bayan gadan bayan ka kana da Allah zo shawa mun gadan bayan da a inda ya samu to in kana wannan in za ka kwanta insha Allah ba abin da zai same ka wallahi da duk wani kullu kullu da za a turo ma da duk wani masu bakirce mu da masu jahe mun ga bayan ka sai dai in ka wuce kana tahiya sai su ga bayan ka bayan ka wuce su insha Allah ka wuce su ne za su ga bayan ka bayan jikinka kenan kuma babu lahi ka kara da bismika allahumma amutu wa ahya da sunanka ya Allah nake mutuwa nake rayuwa ya salam sannan kuma a gida in ka shigo gida ka karanta wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa qaha uku a'udhu bi kalimatillahi kai ko sabon shago akai ko sabon gida akai ko sabon wani guri akai abinda ake karanta kenan nasi da yazo a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa kai kamar su uku kuma ka kara bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fi as-samai wa huwa as-samiu al-alim bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fi as-samai wa huwa as-samiu al-alim ka kara da wannan ita ma kai kaman bakwai insha Allah ko gida ko shago ko kuma wani guri da aka bude ana tsoran aljannu kawai abinda za ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa uku bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fi as-samai wa huwa as-samiu al-alim kai so bakwai to wannan insha Allah shine abin da ya tabbata addu'o'in da zaka karanta ya kai dan uwa musulmi sannan kuma yana daga addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada mai falala kusa addu'o'in suna da yawa falaloli kuma suna da falala da yawa kuma akwai su da yawa kamar mu a takeice ne kamar tunatarwa ne wa zakir ne fa inna zikira in aka tunatar kuma in yaso daga baya musulmi sai je ya taharranci ya samu hisul muslim ya samu kitabul azkar na Imam An-Nawawi da sauransu yana daga addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada yace kuma ita wannan addu'a ita kuma ita ma tana daga cikin addu'a ta yayi bakin ciki da damuwa damuwa kowace iri ce ya salam kai wallahi wani sahabi yace ni sai na dauke ta ma na maida ta wurdina duk wanda yake yin wannan addu'a sai dai tana da tsawo ce Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatik nasiyati biyadik madin fi ya hukumuk adulun fi ya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا سلام wanda addu'a wallahi addu'a ce ta hudda damuwa da tunani da damuwa da matsala da kowace irin matsala wallahi wanda addu'a an kana yin ta an gama ina fata mun bayyana an gama kan ma ka nemi komi a wajen kowa inde kana wanda addu'a ita kadai ta ishe ka me da ta hurdin ka ina fata mun bayyana akwai addu'a da manzo Allah ya bada sayyidul istighfar manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan sayyidul istighfari da sahi in ya mutu a wannan wurin dan aljanna duk wanda ya karanta wannan sayyidul istighfar da marece in ya mutu a wannan daren da aljanna ne in kuma bai mutu ba ya karanta wannan to dizine shi an gafarta sayyidul istighfar shugaban istighfari na duniya gaba daya shugaban istighfari yani oga kwata kwata a istighfari allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastada'atu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya salam sayyidul istighfari shugaban istighfari na duniya gaba daya annabi ce duk wanda ya karanta wannan kafa daya da sai in ya mutu a wannan wurin dan aljanna ne wanda ya karanta wannan so daya addamareci ko da dare in ya mutu wannan daren dan aljanna ne to in kuma bai mutu ba zinihin shi in ya kai kun hote ku an gafarta mai allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastada'atu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya salam yanzu wannan tsawon wannan sayyidul istighfar dan Allah ya kai fatiha wallahi ko fatiha ta hi shi yawa to kenan in ka zauna a awa daya a awa biyu kai a wuni guda ma in ka ce kai har ranka wahala gare ta to dauki sati karkai jiwan falalashuwa falalashuwa in ka karanta da sahe annabi ne ya hada in ka mutu a wannan dan aljanna ne in ka karanta da dare in ka mutu a wannan daren dan aljanna ne in kuma baka mutu ba dizine ka an gafarta ne. Ya salam to kuma dan uwa musulmi sai murka wasa ya kamata mu zage da mutsi kamar yadda muka faɗi wayansu kalmomi guda biyu wanda manzo Allah ya ce Allah yana son su sannan suna da nauyi wajen awo sannan kuma hallo ba su wahala wajen ba hodi da baki shine yani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan kaga ba su da wahala a yayin uwa musulmi ana nuna mana lokaci yayi duk abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana bukatunmu da alheri duka Allah biya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.